من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوالب الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. منتكم مختصر منتكم بياني أكن نوافذ الوضوء سيدشي ونذبا أنسو أميد أرولا إلا زمان in ya kasance shi salisul bauli ko salisul maziyi lazama ya lizanci a kasar zamani in lazama a kasara in ya lizanci mahi yawancin zamani wafarik al'aƙalla ya dubu da mahi ƙaranci to na an so a mai da arwalla la'in shakka nan inda ya kasance kuma da aka ce in lazama in ya lizanci mahi yawan lokaci wafarik al'aƙalla ya rubu da mahi ƙamcin lokaci nan ga in ya kasance da aka ce mandubi na kai arwalla to yin wannan arwalla kuma ba zai wahala kai ba sai ce la'in shakka ban ce ma inda ya kasance in yayi arwalla ba zai samu wahala wajen yin wannan arwalla din tare da cewa shi salisul bauli ne ya lizanci mahi yawan zamani to in haka nan ne ba sai yayi arwalla ba wannan salisul bai cikin abin da ke bata mishi arwalla sai dai in wani abu ya hito wanda ba shi ba shi zai bata mishi arwalla. Wafi ite barin mula da mati ga kula da zimta watan fi wakacin salati shi lokacin sallah aka nuhi shi aka nuhi in lokacin sallah aka nuhi da ainihin a gotawar rana zuwa lokacin hitowar rana shine lokacin sallah in an kace za a kula da kawai lokacin sallah to abinda an lokacin sallah da lokacin hitowar da gotawar rana zuwa faɗo zuwa hitowar rana shine wutu salati saboda sallah lokacin sallah shine farawa ga sallar azhar kaga da lokacin azhar lokacin sallah ya fara lokacin sallah shine nan shine tafiya har lokacin ayin azhar ayi la'asar ayi magariba ayi isha'i ayi subahin rana ta hito shikenan aukatu salati sun kare aukatu salati al-hamsu suna farawa da gotawar rana zuwa hitowar rana ta safiyar gobe su ne aukatun salati shin su za mu kula shi ne ce fi itibarin mulazamati shin ga kula da zimta a fi wakacin salati ga lokacin sallah da aka kula da shi a koko dai za mu dubi matsalakon zamani za a dubi dukkanin zamani to yan ka ce matsalakon zamani kenan ya shigar da bakin hitowar rana zuwa gotawarta sai ya shigo ciki kenan amma an ka ce kawai abin da aka nuhi zamani aka nuhi in muna nuhi zamanin salati da bakin gotawar rana zuwa hitowar ranar gobe shi ne wakutu salati amma an ka ce a ɗaiɗin matsalakon zamani shi kuma shi na farawa da hitowar rana zuwa gotawar rana saboda in ka diba da hitowar rana zuwa gotawarta babu lokacin sallar farilla wannan lokacin ba lokacin farilla ba ne a shekenan kaga an ka ce a ɗaiɗin matsalakon zamani to sai a kenan a kidaya awa 24 su ne mazalikon zamani sai a hidda mahi yawa daga cikinsu in ya kasance muka hidda awa 13 su ne mahi yawa in kuma muka ce madidi da mana salati za a kididdiga lokacin sallah da gotawar rana zuwa hitowar rana gobe in haka nan kuma sai mu diba kila mu samu awa 16 kila to cikin awa 19 ko da zawar shamsi mu doka muke rana ta gota ƙarfe 11 a ta gota a ƙarfe 1 ko mu ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 to 11 12 1 2 3 4 5 6 da rabi to mu ce 7 mun samu nawa kenan mun samu 18 ko to in mun ka ce wata salati za a dibi to cikin awa 18 sai aka sa su biyu sai su bara 19 a shekenan kaga in ya lizanci awa 10 to ya lizanci a kasar zamani zai kasance salati wanda aka yi gumi aka yi ne amma in ya lizanci awa 7 ya lizanci a kallon zamani bai lizanci mahi yawa ba wannan idan hikima sai ka sake arwalla in kuma an kace mazalikon zamanin za a dibi wannan shine kauli na akasar shine kauli na mahiyan maluma kaulin akasar sun ce za a dibi kutu salati shi